ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني ليفقهوا قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وإخلاصا وتوفيقا يا رب العالمين. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Dukkan yabo da jinjinawa da godiya sun tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala, Allah mai kowa mai komi, wanda cikin ikon shi da amincewar shi ya kadarta haduwarmu a wannan masallaci mai tarin albarka, masallacin Sabilul Huda, domin ci gaba da karatunmu na littafin Umdatul Ahkam na Al-Hafiz Abdul Ghani bin Abdul Wahid Al-Maqdisi, Allah subhanahu wa ta'ala ya ji ganshi. Wanda yau muna yammacin rana Al-Khamis, wanda ya daidai da takwas, haka ne, takwas ga watan Rabi, Jumada al-akhir, hijira annabi sallallahu alaihi wa sallama daga Makka zuwa Madina 445, wanda ya daidai da 21 ga watan 12 miladiya ta 2023. Idan ba manta ba, darasin da ya gabata muna cikin Kitabul Buyu, wanda mun gani hadisai na Kitabul Buyu da malam ya bude mana hadisi biyu, bancin shi muka bude babe game da abinda ya zo daga Annabi sallallahu alaihi wasallama na hani game da wasu daga cikin wato kasuwanci, wanda mun gani shari'ar musulunci akwai kasuwancin da ta halitta mana, akwai kuma wanda ta zamanto ta haramta mana. Insha Allah kenan yau za mu tashi hadisi na gaba. Hadisan da suka gabata mun gani hadisin Hakim bin Hizam yake cewa Annabi sallallahu alaihi wasallama yana cewa al-bai'ani bil khiyari ma lam yatafarraqa aw qala hatta yatafarraqa fa in sadaqa wa bayyana burika lahumma fi bai'ihima wa in katama wa kadhaba muhiqat barakatu bai'ihima. Wanda bayani ya riga ya gabata kan shi cewa Annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce masu saye da sayarwa dukkan su wato suna da zabi, amma dai zabin yace ma lam yatafarraqa, matakar bu su tashi ba daga inda suka kullaka suwancin wannan. Sai yace fa in sadaqa, Annabi sallallahu alaihi wasallama yace idan suka yi gaskiya, kowa ya gayi aka yi gaskiya game da wannan abin da za a saye, wa bayyana suka yi bayani game da hakikanin wannan abin cewa gashi nan da gaskiya kaza yake kuma haka yake kaza da kaza, komai aka yi gaskiya a cikin shi, yace burika lahuma fi bai'ihima, wato Allah subhanahu wataala zai sanya albarka a cikin wannan kasuwancin nasu. Amma wa in katama, idan suka boye wa kadhaba, suka yi ƙarya, suka boye wani aibi a cikin wannan kasuwancin, abinda za a saida yana da aibi aka boye shi, wa kadhaba, suka yi ƙarya akan wannan abu, sai yace muhiqat barakatu bai'ihima, to Allah subhanahu wataala sai ya wato kwashe albarkar da take cikin wato wannan saye da sayarwa. Wanda kuma mun gani hadisi na gaba, hadisin Abi Sa'id al-Khudri, yarda Allah ta tabbata a gare shi, yake cewa lalle Annabi sallallahu alaihi wa sallama naha anil munabaza. Annabi sallallahu alaihi wa sallama yayi hani akan nau'i na kasuwanci na wanda ake ce ma al-munabaza, shine mutum da zai jefa wani abu akan wato wani wato abin da ya shahi abin da aka saida, idan ka same shi sai a ce wannan wato ka saye shi kaza, ko kuma irin masu sai da hili a ce in ka zo ka yi jiwa inda ƙarfin jiwa ka yi tsaya nan ne ka saye akan kaza. Idan ka gani wannan duka yana daga cikin Ismail, wannan yana daga cikin Khuz, wannan duka yana daga cikin wato abubuwa wanda Annabi sallallahu alaihi wasallama ya hana. Haka yace wa naha anil mulamasa, Annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi hani game da abin da ya shafi al mulamasa. Al-mulamasa shine shafa, kenan yanzu a ce ai daga ka shafi abu kawai ka saye shi akan kaza, kamar yanda bayani wato ya gabata. Allah subhanahu wa ta'ala ya datar da mu. kenan yau zamu tashi wato hadisi na gaba malai yake cewa al hadisu sabi'u wal khamsuna ba'da al mi'ataini an abi hurairah radiyallahu anhu anna rasulullah sallallahu alayhi wa sallama qala hadisi daga abi hurairah yarda Allah ta tabbata a gare shi yake cewa annabi sallallahu alayhi wa sallama yace la talaqqur rukbana kada ku tari wato mahaya wala yabi' ba'dukum ala bai'i ba'd kada shashanku yayi kasuwanci ko ya sai abu akan cikin cinikin shashi yace wala tanajasu kada ku yi wato abinda ake ce ma annajas bayani zai zo akan shi yace wala yabi' hadiru libadin kada wato dan gari ya zamanto ya sayar ma da wato wanda yazo daga kauye wato wani wato abin da ya shafi sil'ashi annabi yace wala tusirrul ghanama kada ya zamanto an yi wato an zo an darme idan aka ce ma at-tasriya malamai suka ce shine adda jahiliya larabawa idan za su sai da wata dabba sai ya zamanto sun darme hantsarta nono ya taru ya taru ya taru ba a tatsawa wannan shi na hure kenan da Hausa ka san wannan Hausa kuma sai an fasarta na'am dure kenan dure malam da da na'am kenan shine ake cewa at-tasriya shine annabi sallallahu alaihi wasallam yace wala tusirul ghanama sai yace wa man ittaba'aha fa huwa bil khiyar idan aka ma dabba wannan abun aka saida maka to fa huwa bil khiyarin nadiraini kana da wato ɗayan zabin abu guda biyu yace ba'ada an yahlubaha koda ko ka je ka tatsi wato wannan wato dabba ta aka saida ma yace wa in radiya wa amsakaha idan kuma ka yarda ya tabbata ka gane yaudara ka kai akan wannan ka karbe ta amsakaha sai ya karba kana iya ka karba yace wa in sakhitaha raddaha wa sa'an min tamri sai idan kuma ya zamanto baka yarda ba to zakka maido wannan ka cinikin ya tashi amma dalilin ka ta tsinono to zakka biyo da dattiya guda ta dabino kenan wannan shine tarjuma wannan hadisin wannan da farko zai nuna mana wasu wato daga cikin kasuwanci wanda annabi sallallahu alaihi wasallama yayi hani akan su na farko annabi sallallahu alaihi wasallama yace la talaqqur rukbana kada ku tari wato mahaya idan aka ce la talaqqu asalin shi la tatalaqquri la tatalaqqur rukbana ai kada ku tarbi wanda suke zauwa daga daji daga kauyuka domin su sayar da wani abu na kasuwancin su a gari to annabi sallallahu alaihi wasallam yace kada ku tarye su ku je ku iske su can karshen gari ko kuma cikin daji ka je ka tsare hanya ya zamanto idan sun zo ka siye tukun ka je kai da shi ka kai shi kasuwa annabi sallallahu alaihi wasallam yace la tutallaqur rukbana kada ku tarye wato wannan mahaya wanda talaqur rukban shine mutum da zaka ga da yawa daga cikin ƴan kasuwa ake samun wannan cewa ƴan ƙauye suna dauko abun su la'alla na abinci ko kuma wani abu makamancin haka misali ba ƙauye ya dauko hatsi zai kawo kasuwa ya saida to kai kuma ɗan kasuwa ka san idan yazo kasuwa zai gane cewa gashi haka za ake saida shi to sai ka je can daji ka tarbe shi a hanyar daga tarbe shi sai ka sayi abin wannan da arha misali la'alla ana sai da hatsi a gari kiya guda dala 100 sai ka je ka saye shi a 70-70 sai ka saye shi a 70-70 ka zo ka saida to shine annabi sallallahu alaihi wasallam yace la talaqqur rukbana kada ku tarihi wato mahaya to wannan shine hanin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo wanda kuma mun sani idan shari'ar musulunci ta zo da abu game da abin da ya shafi hani yana nimi abin da ya shafi at-tahrim haram yana haramun ne wannan abu na mutun ya tarbi wato wanda suke mahaya wanda suka zo daga kauye dan su saida wato wani abu da suka dauko kai ka je ka tarbe su a can ka saye sai ka zo kasuwa ka saida ma mutane da shi da tsada ko kuma ka saida musu a irin kudin da ake saidawa shi yasa a wani hadisi cikin Bukhari annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa ku bar mutane kowa ya je ya zamanto ya nema daga abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya azurta shi na dukiya. Kinan wannan na warko akwai cutarwa, zan mu gani dukkan bai'in da shari'a ta hana saboda me, saboda zaka ga wani cutarwa ne da mun sani da zarara wala dirara, ko kuma wani zaka gani akwai jahala a ciki, akwai yaudara a cikin abu. Yanzu wanda yake dan kauye ya taso kai ka je ka tsare shi a can bakin daji, na warko bai san ba wato sihir in kasuwa nawa ake sai da wannan abu, kina ka gani kai kuma anan duk abin da kace mishi zai iya amsa, la'alla ka mishi ƙarya ma kace wato a kasuwa kaza yake dole ya ka rage mini ma kaza a yi, shi kuma kudin wato wajen dubule ne yake a kasuwa. To kaga akwai abin da ya shafi al-khida, da mun sani cikin hadisi Annabi sallallahu alaihi wasallama yana bayani game da yaudara tana lazamta ma wanda ya aikata, wanda ya aikata wannan abin cancanta shiga wuta, Allah subhanahu wa ta'ala ya kare mu. To shi yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam yace la tatalaqaw rukubana, kina wannan sura guda ta fuska guda ta abin da ya shafi talaqir rukubana, kina shine mutun yaje ya tarbi mutanen da suke kawo abinci ko kuma wani abu ɗan ƙauye kahin su shigo gari su san yanda kuɗin garin yake, kuɗin sai da wannan abin a gari yake, to ya zamanto wannan shine abin da Annabi sallallahu alaihi wasallama ya hana. Wanda kuma malamai suka ce hanin wannan litaharim ne, sai dai wasu daga cikin malamai suke cewa to yanzu idan ya zamanto mutum ne ka huta kana yawon garinka sai ka ga to wanda suka ɗauko abinci irin ɗan ƙauye da ka huta ba da niyyar ka je ka tarbi ɗan ƙauye ba ka sai wannan abu, kawai ka huta ne kan hanya sai ka gani wani ya ɗauko irin ɗan ƙauyawa sun shigo gari, sun shigo gari cikin gari sai ka tarbe su ka sai wannan abin a wajensu, shin wannan zai iya shiga wato irin cikin saban da zaka aikata na cewa haram ne ko kuma baka shiga ba? Da akwai sabani tsakankani wato mazhaba ta Shafi'iyya da Malikiyya cewa shin yana shiga cikin sabanin wannan ko kuma bai shiga. Malamai suka ce idan ya zamanto kai zaka sai to ka bashi labarin cewa fa a gari kaza yake, misali a gari ko wannan abin ana saida shi kaza, kenan sai ya saida maka in ma ya maka ragi ko kuma wani abu makamancin haka. Idan kuma ka sai ka zo ya shiga gari da sauran kayan shi ya zamanto ya iske gari abin ba haka nan ba yake, to anan yana da khiyar, yana iya zawayata da wannan jini ya ce wani ta wannan abin da ka sai mun abu gari kaza yake, kai kuma ka ce mun kaza yake na saida ma kaza na wasa ba ni abuna in shiga gari in saida shi, ka saida mishi misali a 80 da ka zo gari ya ga an ce 120 yake, sai ka hawo adireta ka koma ka bashi 80 din shi ya baka dukiyar ka ka dawo da ita wato kasuwa ka saida. Kina wannan duka wajibi ne wanda malamai wato suke yin bayani game da wannan. Kina ala kulli hal ya zamanto shi talaqqur rukuban, mutum ya tashi ya sani sarai cewa wannan abu haramun ne, ka tashi ka je ka tarbe su, ko kuma wanda yake dan kasuwa ne ka tashi ka je ka tarbe su, ya kamata a ce wanda yake dan kasuwa ka tashi ka nemi sanin menene ne kasuwanci wanda yake halal wanne ne wanda yake haram, amma baka nema ba ka tai ka tarbi irin wannan kana sayo abubuwa, to dole idan ka ji wato bayani dole ya zama to ka tsaye da wannan, in ba haka nan ba zaka arka cikin abin da ya shahi wato saban Allah subhanahu wa ta'ala. To shine Annabi sallallahu alaihi wasallama nan yake bayani cewa la talaqqu rukubana, kada ku tarbi wato wanda suke mahaya, sai yace wala yabi' ba'dukum ala bai'i ba'd, sannan kada wato a samu ɗayan ku ya shiga cinikin wato ɗaya. Nan idan ka ɗauki albai, albai mun san abin da ya shahi saidawa, saye da sayarwa, sai ana ce mishi albai, saidawa ana ce mishi albai. Idan ka ce zaka fasalta wala yabi' ba'dukum ala bai'i ba'd, kuwa wani lafazi da ya zo ya ce wala yabi' ba'dukum li akhihi, kamar yadda zan mu zo mu gani bayanin shi. Mutum ne yana ya zo zai sayi abu, yana cinikin wannan salula, misali ya ce zai saye ta jikka 20, kawai kai kai ka zo ka ce ni an saida min jikka 25, to wannan haramun ne, wannan haramun ne. shari'a ta hana. Dole ka bari he sun ida in sun ciniki ya an siyi ya siyi kenan sai a dau sai ka yi kakura ka nemi wata. Idan kuma ya zamanto kai bai siyi ba kenan sai ka dawo kai ka yi ciniki ku sai. Amma ya zamanto kai tsaye mutum suna ciniki da wani kai ka zo ka tsoma ka shiga wannan cinikin shine shari'a ta hana, shari'ar musulunci ta hana shi. Wanda akwai suwar da yawa irin wa'annan wanda zaka gani wani shi ba sayan ba ma yake kamar yadda zan mu zo mu gani annajash kenan. Wannan shine annabi sallallahu alaihi wasallam yace wala yabi'u ba'dukum ala bai'i ba'd, kada a samu ɗayanku wato ya shiga cinikin wato wani. Kenan ana ciniki ka zo ka tsoma baki ka ce ka shiga kai ma kana sai ka sai abin kaza ko ka taya shi kaza ko kai kaza, kenan wannan haramun ne. Ka bar shi ya sun ida tukun wato ka shiga in ya sai to fa biha wani ma an bai sai ba kenan kai sai ka zo ka sai. Wanda wannan kuma yana nuna mana dan me yasa shari'a ta hana wannan kada ka shiga, dan me yasa shari'a ta hana kada ka shiga cinikin dan uwanka har sai sun gama. Saboda la'alla misali sun kusa daidaitawa ya saida mashi ajika 20 kai kwatsam da ka zo ka shiga misali ka gani shi mi zai zamanto ya shiga tsakankaninku da kai da shi. Adawa da kiyayya kullun zaka gani ka ringa cewa wannan wane shi ya haramta mun abu kaza, la'alla kai kuma ka bi amassil haja kana da buƙatar wannan abin ka saye shi, to wannan dalilin shigowar da yayi yazo shi ya saye shi la'alla ka hishi buƙata ka gani ya zamanto ya wannan in ka shi yasa shari'ar musulunci ta hana wannan. Sai annabi sallallahu alaihi wa sallam yace wala tanajasu, haka kada ku yi at-tanajjus shine ake ce mishi da Hausa wasan at-tanajjus ba lagosh ba yana da suna da Hausa kurman wani ne at-tanajjus na na gawa mai kyau da mara kyau, gawa mai kyau da mara kyau shi ake ce ba at-tanajjus. Shari'ar musulunci ko mai ake niyya da at-tanajjus shine mutum ya zo yayi ƙari akan wani wato abu na sila'a. Misali za a zo a saida abu, za a zo ana cinikin kaza kai he ka zo ka ce a'a kaza na saye shi a kaza kai kuma la'alla ba saye ba zakai dan ka zo ka cutar da wanan shi mai sayan, kai ne ka zo kasuwa wannan yana saida abu kaza wannan yana saida abu kaza sai ka zo ka bar wannan na farkon yayi ka je wajen na biyu, to na farkon da ya gani ka bar shi ka zo kuna ciniki da wani jikka biyar zakka sai abu sai ya zo ya lallabo ya ce kai wannan abin jikka 10 ni na saye shi, shi kuma ba saye ba zai kaga ya ƙara ma mene sil'a in thaman ya ƙara mata wato tsada, shi kuma ba da niyyar ya saye ba, da niyyar la'alla yana zawa fuska biyu ko da niyyar shi ya cuta maka kawo dan baka saye ba a wajen shi ya cuta ma he ka saye da tsada, ko kuma da niyyar mene shi wancan ya zo ya hudda shi. Yan kasuwa suna yin wannan sai zamanto ana cinikin dabba, ga dabba nan za a saye ta jikka 40 zikka 40 za a saye ta sun kusa su daidaita sai wani ya kewayo daga cikin yan kasuwa ya ce kai ya taba ta nan ya ce wannan ainihin jikka 50 ma yayin saye ta shi kuma ba saye ba zai kenan ya kawo rudu akan wannan kenan shine ake ce ma tanajjus shine annabi sallallahu alaihi wa sallama ya hana. Ko kuma a zo a ce irin an taya abu ko ba a taya ba shi ma duka zaka ga akwai shige irin wannan abu ko irin yan kasuwa wanda akwai wani nau'i da suke yi su ko mutum ne zai je ya huddo abin shi zai saida kasuwa. Misali wannan rago ba wanda ya taya sai shi ya taya ma kanshi ya ce to na taya rago na ji kasatta daga an tambaye shi an taya a ce eh ya taya wa ya taya kaga ai ba tambaye shi ba zai wa ya taya to shi yace ya taya ma kanshi jika sarta to kai da kautura wanda ka sai da to duka wannan abubuwa ne na shi kuma ba a taiha ba kawai dan dai abin shi yayi tsada ko kuma wani abu makamancin haka. To at-tanajjus shine dai mutun ya zamanto ya ƙara ma wani abu wanda za a saye kuɗi la ragaba tafiya ba yana kwaɗayin ya saye abin ba dan ya saye ba kuma wannan yana fita daga abin da ya shafi akwai nau'i na kasuwanci wanda shi kuma irin wanda ake cewa ba sari ba wanda za a zo a daga abu kaza wannan ya sai kaza wannan ya ce kaza wannan ya ce kaza har akai kudin abu sai a ce an sai da ma wani wantare ba irin na wantare bane shi na wantare ai sai ne kowa yake so yi ni wa na sai a kaza an yi wantaran abu wani ya sai kaza a ni na sai kaza shi mai abu ya san ina ne kudin abin shi zai kai to shi wannan kai ne wanda kawai ba ruwanka da wannan la'alla ko dan ka cuta ma wancan ko kuma ka kewaye wannan mai sai da kasuwar ya gudda ka sai ka zo ka ce mishi a ai wannan salula ni yin sai ta jika 50 kai kuma occasion ce dama shi kuma sallah jika 20 ma ba ta yi dan ya samu wannan ya dan rarraka ya je ko 35 ya zo shi ma ya bashi wani abu to irin wannan to wannan shi ma irin wannan abu shari'ar musulunci ta hana annabi sallallahu alaihi wasallama yayi hani akan shi sai yake cewa wala yabi'u hadirul bad lil bad kada wato mazauni wanda yake zauna a gari ya saida ma wato mutumin da yake kauye wani abu misali mutum ne ya zo daga kauye da dukiyar shi zai saida wani hatsi shi kada ka ce kai dan gari ka shiga gaba ka ce mu muka san gari kada a yaudare ka bari mu je sai an saida saboda wannan shi ma akwai cutarwa saboda mu cece cutarwar shi shi wannan yanzu shi dan kauye da ya kawo abin shi so yake kafkaf ya saida ya koma ina ya koma kauyen shi to ya zo abu ya zo da hatsi bahu guda zai saida tiya a gari la'alla tana 100 shi la'alla idan ya zo 80 zai saida ya je kasuwa ya saida kowa mai rabo ya samu to kai wanda kake dan gari ka san 100 take in ka dauke ta zakka kai ta kasuwa da shi dole a 80 nan baka yarda dole sai ka kai ta wata gomiya 9 ko 85 sai dai ka kuntata a cikin lamarin to kaga kahin a saida kuma za a dan ja lokaci shi kuma wannan dan kauyen kawai so yake ya saida ya dai shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallama a wani hadisi yake cewa ku bar mutane su zamanto sun azurtu junan su ya junan su ya zamanto shi dan kauye da ya kawo bukatar shi ya saida wanda suka samu masu rabo a kasuwa suka sai su ma Allah ne ya azurta su wato da junan su tsakankanin da juna kenan wannan shi ma bai dace shi yasa wata ruwaya hadisi annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa koda kwa wato mahaifinka ne a ce yana zamna a kauye ya zo da wani abu zai saida a gari be halitta ya zamanto ka shiga gaba ka karba ka ce zaka je ka saida mun da mishi kasuwa ya je ya saida a bugi hancin shi ko ka abu ga duka wannan da yake ka ya je ya saida sai dai in ya tafi ai kuma zai nemi sanin yaya farashin abu yake a kasuwa ba haka ba kai sai daga yaje yake saida kenan wannan irshadi ne wanda kana iya ka mishi ko kuma wani abu makamancin haka amma dai ka bar shi ya je ya saida wato kayan shi kenan shine wannan annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa wala yabi' hadiru libadin sai annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa wala tusirru al-ghanama sannan kada kalbar yana ne man dure ko kada ku yi wa dabba dure menene duren shine a zamanto misali an arme hantsarta kamar yadda suke yi larabawa a da su tarme hantsarta sai nono ya taru idan za a saida ta ba a tatsa sai a je kasuwa kai da aka zo kasuwa ala ammar sai ka gani wannan tana da nono da yawa sai ka je ka saye ta da ka zo ka saye ta ka zo gida ka fara tatsan nono a rarraka sota da ka zo ka samu wajen litir 7 da nono ka ce a alhamdulillah lahiya lahu washe gari ya dawo litir 2 washe gari kuma da kyal ka samu rabin litir to da kasa da aka yi haka to annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa man ittaba'aha fa huwa bi khiyari nazirain ba'da an ya halibaha to idan ka sai ta ka taho gida ka aikata wannan abu ka bancin bayan ka tatsi nono to kana da zabi guda biyu annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce in radiyaha amsakaha in a haka nan ka yarda to sai ka rike ta shikenan ka rike a ci gaba da wannan kasi dabba shikenan ta zama taka idan kuma baka yarda ba annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa hi kamida ta wasa'a bin tamrin wato da kamatiya guda ta dabino mamadadin wannan tatsan nono da kai ko da litir nawa ka samu ko litir 10 ka samu ko litir 20 ka samu abinda zaka kai shine tiyar dabino muqabil abinda wato ka tatsa kina wannan annabi sallallahu alaihi wasallam yana nuna mana kenan dukkan wannan nau'i'ika akwai wani al-ghush a ciki wasu kuma akwai jahala wasu kuma akwai yaudara yanzu kaga wannan wanda aka zo aka darme hantsarta da aka zo kai ka dauka mai nono ce da yawa da ka zo ka gani ba haka nan ba amma malamai suka ce kada ya huce kwana uku kada ya huce kwana uku idan ya huce kwana uku wasu malamai suka ce ba za ka iya mera ba shi amma tana nan kwana uku nan da kai ta tsa guda uku misali ko kuma a kwana uku din tatsar da kai kana iya ka meda ma mutumin ka bashi tiya guda ta dabino ya baka kudinka dalilin muqabilin abin da ya shafi ka tatsa wanda kuma yin kasuwa bancin shi ba akwai wani iri da suke yi kamar yadda ake fara ko dabba misali sai a zo idan za a sayar da wannan tumkiya ko kuma wani abu sai a bar ta wajen wuni guda ba ta sha ruwa ba sai za a kai ta kasuwa sai a zo a bata ruwa a sa mata wani vitamin ta zo ta sha ta sha ta sha ta sha ta yi duk in aka kai ta kasuwa ta zaka yi mai gare ta ta zaka yi babba ce ko ta har tana da ɗa a ciki to sai an yi akwai wanda kuma aka ce haƙomo ake sa mata ta ƙara girma a zuba mata omo a ruwa da sha kaga omo ko kuma yake a cikin ta to lalla su dabbobi ba su kore sai ta ƙara girma sai ka zo kasuwa ka gane ta wannan kana tunanin kayanka da ka saye da ma kayanka zo gida ta ayo saboda yanda ka ganta da kyau sai ka zo daga an yi kwana ɗaya biyu sai ka ganta sai a hankali to ita ma wannan kana da khiyari kenan za ta iya shiga ƙarƙashin wannan kenan za ta iya shiga ƙarƙashin in ka yarda kawai an bugi hancinka shi kenan sai ka ci gaba da kiwonka in kuma baka yarda ba sai ka tafi ka maida ta ka ce wane wannan cikin nan ya bace haka zaka ci ko ciki ya bace kenan a samu yanda za a yi maka to duka wannan dai irin kasuwanci ne wanda annabi sallallahu alaihi wasallama ya haramta shari'a ce wato ta haramta mana kenan na farko shine talakkur rukubana mutum ya zamanto ya tarihi wanda suke mahaya na biyu shine musulmi ya zamanto ya shiga cikin cinikin dan uwan shi musulmi suna ciniki ka zo ka tsoho baki ka ce kai ka sai kaza na uku shine abin da ya shahi at-tanajjus ka zo ka ƙara ma abu kuɗi kai ko ba sai ba zakai dan ya zamanto an cutar da wancan na hudu shine wanda yake mazaunin gari ya zamanto mutumin da yake ƙauye ya zo zai sayar da abin shi ka tashi ka je ka ce kai zakka sayar da mishi na biyar shine game da abin da ake yi ma dabba wajen sayar da wannan kuma bata takaita ba daga abin da ya shahi kananan dabbobi hatta manyan dabbobi su ma suna wato shiga ciki kenan wannan hadisin ya nuna mana haramcin abin da ya shahi wato al-ghush da abin da ya shahi yaudara da dukkan wani nau'i'ika na wato kaman masu kamantacceciya kaman masu kamantacceniya da wato irinsu haka kuma zan muga a wannan hadisin cewa ya tabbata kana da zabi ga mutumin da aka ma dabba ya sayi dabba an mata irin wannan abin kenan kana da zabi in kana so sai ka rike ta in kuma baka so sai ka maida da in ka tatse ta kenan sai ka kai tiya guda ta dabino a baka wato kudinka kenan badalan min laban inda ka dauka nata sai ka kai tiyar dabino sannan kuma wannan kare ya huce kwana uku kamar yadda malamai wato suka zamanto suka ambata kuma wannan yana ƙara nuna mana game da abin da ya shafi girman shari'a ta musulunci irin yadda shari'a ta ajje adalci akan komi da bayanin kada ya zamanto wajen saye mu'amalanmu ta saye da sayarwa mu ringa sa ƙarya mu ringa sa yaudara a ringa sa wato al-ghush a ciki ya zamanto komi an yi shi a bayanai kamar yadda hadisin da ya gabata annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa fa in sadaka wa bayyana burika bayna burika fihima fi bayyihima annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa idan suka yi gaskiya suka zamanto sun yi bayani game da abin da su saida sai Allah subhanahu wataala ya sanya albarka wato a cikin wannan kasuwancin Allah subhanahu wataala ya datar da mu sai malam yake cewa al-hadithu thamin wal khamsuna ba'da al-mi'ataini an abdullahi ibn umar radiyallahu anhu أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحبل الحبلة وكان بيعا يتبايعه أهل الجاهلية وكان الرجل يبتاع الجزور إلى أن تنتج الناقة ثم تنتج التي في بطنها قيل إنه كان بيع شارف وهي الكبير المصنى بنتاج الجنين الذي في بطن ناقته إن ونكم حديثي نقبى رواية عبد الله دم عمر يرد الله تتبتع أغريش يكتوى النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحبل الحبلة النبي صلى الله عليه وسلم يحني قمدا سين تكين تكي ناكتي حبل الحبلة ناكتي المرأة الحبلة أنا نهي متمي تكي matame ciki shi yasa laraba kuma suna wato itlaqin habl in kuma hatta akan abin da ya shahi dabba kenan suna iya cewa wannan dabba habala ko kuma a ce ma mace ita ma wato habla to shine yace mana annahu annabi sallallahu alaihi wa sallama an bai'il habala hablil habala annabi sallallahu alaihi wa sallama yayi hani game da mi sai da cikin ciki to menene sai da cikin ciki yace wa kana bai'an yatabaya'uhu ahlul jahiliya wani kasuwanci ne wanda mutanen jahiliya suke yi ya ne ne kasuwancin yake shine kana rajulu mutun zai kasance yatabaya yabta'ul jazura ila an tuntijan naqa thumma tuntiju allati fi bataniha mutun zai zo a ce wannan taguwa yace ya sai cikin wannan taguwa idan ta aihe shi kuma idan ta aihe in ma he wanda aka aihoi ta dauki ciki ta aihu to waccan ta bi ita ce sai cikin ciki an gane to shine hanin da annabi sallallahu alaihi wasallama yi to kaga wannan ai babban rudu ne wannan babban jahala ke da kai a ciki yanzu ka ce ka sai cikin ciki wannan wanda za a aihwa idan ta aihu ita ma to idan aka aihe raqumin namiji ya zai kaga ba a san ba baka iya baka a san ba wancan ko kuma kace ka sai cikin ciki ya ga ake ta goyo aka ake dabba to kai kuma dai kai sai kaga shi ma ya zaman to akwai rudu to duk kasuwanci dabit din shine mi duk kasuwancin da ke da kai yaudara ko kuma jahala ta abin menene aka sai to wannan kasuwancin shari'a ta yi hani akai dole kasuwanci sai an tabbatar cewa abu kaza ne na sai gashi kaza ne na sai an gwada mini cewa gashi nan abinda na sai kamar yanzu irin wannan kasuwanci namu na electronic ko kuma da ake yi an far WhatsApp ko kuma na duk da wannan shi malamai suna ganin wasu suna ganin cewa yana dacewa tunda za a tura ma komi ka gane shi misali in salula ce zaka sai wata ran sai an bude maka gata tana da kaza tana da kaza tana da kaza mu wasafa ta inta gata dai san san kanta jiga wiri jiga da ram kaza da kaza da kaza da za a aiko ma ita kuma kaga ba ita bace ba idan mi zakai kaga zaka mera to haka a komi to wannan shi saboda jahala ba a san ba menene a cikin lalle ya zama to ba ciki bane ba magare kai kuma ka ce ka sai shi idan ka gani zai zama to abu ne wanda akwai jahala a ciki to ai jahiliya sun kasance suna yin shi su zama to an sai da cikin ciki idan ta aihu ita ma ta zama to ta aihu to sai zama to an sai da shi to wannan yana daga cikin kasuwanci wanda shari'ar musulunci da tazo ta haramta mana shi wanda na jahiliya ne kuma ya khalafa ma wato shari'ar musulunci ina hadisin zan mu gani hali game da wato kasuwanci wanda yake akwai jahala a ciki akwai rishin sanin hakikanin abin ba san ba halin abin yaya yake to wannan kasuwancin zai zama to shari'a ta hana shi haka kuma hani zan mu fahimci daga wannan hadisin hani daga dukkan wani kasuwanci wanda zai kai ga rigima da garrama yanzu wanda yace ya sai cikin ciki aka zo aka aiwa aka ga namiji ko kuma yace ya sai cikin ma da aka aiwa sai ya mutu kai kuma tuntuni ka sai da mushi ba zawa za kai kace baka kudin ka na sai da ma cikin wannan na dabban nan kai kana jira ta aihu sai aka aihu abin a mace kai ka biya kaga ni zaka gani an samu mushajara an samu garrama da rikici tsakankanin to dukkan kasuwancin da zai kai rikici da zai kai ga irin wannan abu shari'ar musulunci wato tana yin hani akan wannan sannan kasuwanci ne wanda yake da rudu a ciki saboda duka babu wanda ya san hakikarin abin zai huto ko kuma wato ba zai huto ba Allah subhanahu wataala ya datar da mu hadisi na ga mallam yake cewa an Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama naha an bai'i thamarati hatta yabdu salahuha nahal ba'i'a wal mushtari wato wannan hadisi shi ma ruwaya ce daga Abdullah dan Umar yarda Allah ta tabbata a gare shi yake cewa annabi sallallahu alaihi wa sallama naha an bai'i thamara annabi sallallahu alaihi wa sallama yayi hani game da saida wato abin da ya shafi tsirrai hatta yabdu salahuha hasse ingancin ta ya bayyana wato kenan hasse ta nuna misali gorar kace garkar kace ta mangwaro ga ta fara fure sai yanzu in ce wani na saida ma mangwaron wannan na wannan garka to ina da hakikanin tabbacin cewa za ta yi diyan gaba daya ko kuma ga diyan nan sun fara ga diyan nan sun fara sai yanzu in ce ma na saida ma wannan garkai wannan mangwaron nawo ga baki daya na saida masu to wannan kasuwancin bai yi ba saboda mi ba a sani ba sun inganta su yi ko kuma tsutsa za su yi su lalace idan suka yi tsutsa suka lalace ya ne idan ka gani bai yi ba an cucuwo shi wancan wanda ya saya kenan dole sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce alba'i'a wal mushtari hatta wanda zai saida shi an hana shi ya saida wannan kai ma wanda zaka sayi shari'a ta hada kaka sayi irin wannan kenan kai ma baka sayi ba shi ma baya sayi ba dukkan wanda yake da kwai he ya zamanto ta inganta ta nuna cewa ga su na mangwaron sun nuna eh ka zo in yaso ka je a zo a sayi ka sayi ka saida ma ka sayi idan wannan shine shari'a take wato tabbatar mana wannan kuma duka yana mana nuni akan kada ya zamanto wato an cutar da wani daga cikin al'ummar musulmi kenan annabi sallallahu alaihi wasallam da ya hani akan tsirran nan kada a saida su har sai sun nuna kenan saboda mi kada ka sayi kuma ya zamanto Allah ya kadarta za a zamanto ba ta yi ba to ka gani bai ba kai ko kuma gona ce gashi nan hatsi ya fara dan kai dai gashi nan bai nuna ba sai ka zo ka ce ka saida ma wani ya zo ya ce ya sayi gonan nan ga baki ɗaya hatsin da yake cikin ta to idan ruwa ya tsaya da wuri bai yi ba kaga an yi mi ne an zamanto an samu wato shi ya zamanto ya cutu game da bai samu ba abin da ya sayi bai samu ba amfanin abu kenan wannan shine annabi sallallahu alaihi wasallam yake hana mana yake yin hani game da abin da ya shahi wato wannan kasuwancin hasse wato tsirran sun zamanto sun nuna sannan kuma wannan ka'ida ce game da abin da ya shahi fa'ida ta kawai saddul lizari'a ka'ida ce wadda take saddul lizari'a saboda akwai jahala a cikin wannan abu ba san ba hakikanin zai zamanto sun tabbata ya sun nuna abin ko kuma ba za su nuna ba kenan kaga idan ba su nuna ba kuma kai aka saida ma ca za a bada kudin kuma ka gani dole za a zamanto a dawo a ce an kware ka ko kuma wani abu sannan kuma wani yana ƙara nunin kan haramcin cin dukiyar mutane ba tare da haƙƙi ba haramcin cin dukiyar mutane ba tare da haƙƙi ba duka wannan hadisin zan bi iya ɗaukan fa'ida akan wato wannan sai ruwaya ta Anas bin Malik radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama naha an bai'i thimari hatta tuzhi qila wa ma tuzhi qala hatta tahmura qala ara'aita in mana'a Allahu thamara bima yastahillu ahadukum mala akhihi kaga wannan ruwaya kuma tana ƙara ƙarfafa mana ruwaya da ta gabata Anas dan Malik yarda Allah ta tabbata a gare shi yake cewa annabi sallallahu alaihi wa sallama yayi hani an bai'i thimari hatta tuzhi akan wato a saida tsirrai hatta tuzhi har sai sun goge wato sunna ne kenan kila wa ma tuzhi aka ce sahabbai suka tambaya annabi sallallahu alaihi wasallam me yake nufi da tuzhi me yake nufi da gogewa sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce musu hatta tahmura har sai sun yi ja kenan sun yi ja suna nuna sunna wata kuma wadi furwi in yana na wani masara yake kowanne da kalai wato nuna shi kenan hanin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya kada a saida wannan tsirran har sai sun nuna sai ya ce mine ara'aita in mana Allahu thamar To yanzu ku bani labari idan Allah subhanahu wata'ala ya kaddara wannan abin da aka saida bani na ba ya za a yi sai ce bima yastahillu ahadukum mala akhihi to ta wata hanya da takaka dan uwanka zakka zamanto ka halitta dukiyar dan uwanka ka gani zakka ci dukiyar shi ne ba tare da haƙƙi ba saboda abin da ka saida mishi akwai rudu bani na ba ka zo ka ce ka saida mishi kaza to he zamanto aka waye gari bani na ba abin kidan kaga dole hanya ce ta zamantawa ka cuci dan uwanka daga wani daga wata hanya shi yasa shi harkar kasuwanci haraka ce ta a huto clear ko ni a bayyana kamar yadda tun farko mun ga irin shurut da irin rukunai wanda malamai suka ambata game da abin da ya shafi kasuwanci shi yasa na annabi sallallahu alaihi wasallam yayi hani akan wato bai'is samara bai'is samari hatta tuzhi akan kada ya zamanto an saida wato abin da ya shafi tsirrai har sai sun zamanto sunna sun goge sabai suka ce wa ma tuzhi ya rasulullah menene goge wasu kala yake cewa hatta tahmur har sai sun yi wato abin da ya shafi ja ko kuma sun zamanto sun yi masara masara yace qala ara'aita in mana allah samara ba da labari idan allah subhanahu wataala ya hana wannan tsirran su zamanto sunna suka lalace ko suka yi tsutsa to bima yastahillu ahadukum mala akhihi to takakani ne dan uwa zakka zamanto ka halitta wannan dukiya ta dan uwanka wanda kace ka saida mishi kada ina wannan hani ya zo daga annabi sallallahu alaihi wasallama sannan kuma yana nuna mana haramcin cin dukiyar wato mutum akan abin da ya shafi zalunci ihtiyatan kenan ka nisanci wannan har sai ta nuna in yaso sai ya zamanto ka saida mishi ya zamanto ya sai sai mana yace ana abdullahi bin abbas radiyallahu anhuma قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تتلقى الركبان وأن يبيع حاضر لبال فقال فقلت لابن عباس ما قوله حاضر لبال قال لا يكون له سمسارا وتوانا شما رواية ودى إرم ودى تقبادة النبي صلى الله عليه وسلم رواية عبد الله بن عباس النبي صلى الله عليه وسلم يأي هني قمد التريار wato mahaya kamar yanda bayani ya gabata yace kuma wa an yabi a hadiru libadin kuma yayi hani game da wato mutumin da yake gari kada ya saida ma wato wanda yake mutumin kauye idan yazo ka ja gaba ka ce zaka saida mishi abin da ya kawo kidan ka bar shi yaje ya saida wato abin shi da kanshi haka annabi sallallahu alaihi wasallama ya wadi sai aka tambaye abdullahi dan abbas menene ma qawluhu hadiru libadin menene fada annabi sallallahu alaihi wasallam da yace wato wanda yake dan gari game da wato wanda yake dan kauye sai yace la yakunu lahu simsara kada ya zamanto mishi wato dillali dan kauye yazo da kayan shi ka bar shi kada ka shiga kai dillanci dillalanci ko kuma wani abu a'a ka bar shi yaje ya dauki yaunin sai da wannan kayan nashi gulgudan abin da ya samu ya koma gida shi ya ci riba kidan kada ya zamanto kamar yadda muka yi bayani idan dan gari ya shiga wannan abin zai zamanto ya jima bai sai ba ko sai an kuntata wanda kuma mun gani bayani ya riga ya gabata akan wannan idan wannan shi ma irin wancan hadisin ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi hani akan an tarihi wanda suke mahara mahaya saboda akwai yaudara a cikin kasuwancin kuma wanda ya bayya halatta haka kuma haramci game da wanda yake azamna a gari ya yi tawallin saida ma wanda yake dan kauye idan ya zo ko da kuwa ya kasance dan uwan shi ne a wata ruwaya ya zo in kana akahu aw ababu ko da ya kasance dan uwan shi ne ko kuma mahaifin shi ne idan ya zo kawai gada mishi kasuwa ya je ya saida abin shi yanda ya saida ya dawo sai ma da yake cewa alhadisu sani wa 60 ba'da al-mi'ataini أنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة أن يبيع ثمر حائطه إن كان نخلا بتمر كيلا وإن كان كرما أن يبيعه بزبيب كيلا وإن كان زرعا أن يبيعه بكيل طعام نهى عن ذلك kullihi. Wato wannan ruwaya daga Abdullahi dan Abbas ya ta Allah ta tabbata a gare su yake cewa naha rasulullahi sallallahu alaihi wasallama anil muzabanati. Annabi sallallahu alaihi wasallama yayi hani game da abin da ya shahi al muzabana. Menene al muzabana? Shine mutun yazo ya saida maka, wanda suna yin shatan shine fasarta ma yace an yabi athamara ha'idihi, kazo garkakka wannan dabinan da yake garka mutun gashi nan a garka gabaki daya, yace ya saida maka shi da wani dabino wanda yake a auni, misali wanda deja an ciro shi. Garka ce kana da dabino gashi nan ya fara diya, sai ya zamanto in ce wani kai ba ni da bino misali babu kaza, he ka zo idan garka ta tayi he ka cira. To wannan shine ake ce ma al-muzabara. Annabi sallallahu alaihi wasallama yayi hani akan wannan. Sannan shi ma wannan zaka ga ai akwai gor, akwai garar, akwai rudu. Saboda me? Baka san ba hakikanin da binan ya tabbata zai diyan zassinina ko ba zassinina ba. Kinan kaga idan ya zamanto wannan kuma ka bashi wanda yake abin da yake a gona saman icce danye, la'alla kai da ka dauki bahu goma, la'alla ba ya samu ba bahu goma a can, la'alla kuma ko ya huce shi kuma abin da ya shahi irin wannan ciniki. So ake mislan bi mislin, daidai da daidai, abin da ka bada daidai tiya kaza bahu goma, to kai ma a baka bahu goma, bahu goman na kaza, ba a kara ba, ba a rage ba. To la'alla wannan garkar gabaki ɗaya baka samu ba bahu goma wanda zai zamanto yayi me wanda zai amfane ka, kai kuma ka karbi bahu goma nashi wanda yake da bino gashi nan lafiyayye. Idan ka gani akwai rudu wato a cikin shi, annabi ya ce wa in kana karaman an yabi'ahu bi zabibi kayd, idan ya kasance kuma inabi ne, karam al-inab kenan wanda yake shine reza, yana nan gashi nan shibkar inabi ta huto ga iya ta fara, ya zamanto kuma ka je ka saida shi da bushashshen inabi, shi yake ce ma zabib, shi ma ka ce a baka misali tiya goma ga naka nan a gona, idan ya nuna ka je ka cire tiya goma, to ai babu tabbacin zaka samu tiya goma a nan wanda ya nuna. Idan shi ma hani ya zo daga Annabi sallallahu alaihi wasallama akan wannan, yace wa in kana zar'an an yabi'ahu bi kayli ta'am, idan kuma abin da ya shahi na noma ne na gona misali ko hatsi ko shinkafa ko wani abu makamancin haka, ya zamanto misali ka ce gatuminka ya an sassare shi ba a huddo ba, bai yi ba ko kuma bai yi ba bai idanina ba, ka ce ka sai da ma mutum ya baka bahun hatsi goma, idan ya je an wannan a samu goma, kai kuma babu tabbacin an samu goma a nan ko ba a samu ba. Idan ka ga shi ma akwai mi, akwai abin da ya shahi al-ghar, akwai rudu, akwai jahala a ciki, shine yace yace naha zalik an zalika kulli, wato Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi hani game da dukkan irin wannan wato kasuwanci. Kenan dole abu sai ya tabbata gashi nan mislan bi mislin, daidai wajeda, ba un hatsi guda goma na baka kenan guda goma zakka ba ni, baka ce ba in je gona, to in gonar bata yi ba sali in je gona in dauka, in ya zamanto gonar bata yi ba, baka ce ba kuma ka saida mun wannan wuri gabaki daya, kamar yadda zamu zo mu gani bayani akan wannan. Idan dole sai an tabbatar cewa babu yaudara babu jahala a ciki, sai ya zamanto kasuwanci ya tabbata, saboda idan da jahala a ciki to ba zai zamanto ba an yi wannan kasuwanci, saboda akwai cutarwa wanda ko musulunci ya yi hani game da wato abin da ya shahi cutarwa. Sai ma da yace an Jabir bin Abdullah radiyallahu anhuma qala naha an-nabiy sallallahu alaihi wasallama anil mukhabarati wal muhaqalati wa anil muzabanati wa an bai'i thamarati hatta yabdu salahuha wa an la tuba'u illa bid dinari wad dirham illa al araya. Malin yace riwaya daga Jabir, yarda Allah ta tabbata a gare shi, yake cewa qala naha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, annabi sallallahu alaihi wasallama yayi hani game da al mukhabara, annabi sallallahu alaihi wasallama yayi hani game da kasuwanci na wato al mukhabara. Me abin da yake mukhabara? Shine mutum ne yake da gona, yana da gona sai ka zo yazo ka zo yace kai zo ka je ka shibka wato ka shibke wannan gonin ka je ayi aiki komi da komi idan amfani yazo sai a zo a raba misali ni ayi raba rabi kai ka dauki rabi ko ka dauki rabi ko kuma shi ya dauki biyu kai ka dauki kashi guda a raba uku kenan to wannan annabi sallallahu alaihi wasallam yayi hani akan wannan saboda mini saboda gonai ai ba a sani ba da aka je aka shibki ta huto ko bata huto ba idan bata huto ba waye asara shi mai gona yayi asara yinin shi yana nan kenan kai wanda ka je ka sha wahala ka biya kudin ka kai kaza kai kaza kai kai asara yinin shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yayi hani akan wannan shine ake ce ma al-mukhabara da mutum ya zo ya ce ga gona ta nan je ka noma in ka noma sai ka zo mu yi raba eh kashe mu raba to wannan shine annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana abinda zai yi irin a irin gona misali zo ga gona ta haya na baka haya gona kaza gona ta a kaza je ka noma ya baka haya kai haya ce ka bashi yaje ya noma damuna ta yi ya samu albarkatu yazo ya biya ka kudin haya damuna bata yi ba bai samu ba kuma kai kudin hayan ka zai baka saboda mini haya daman ya dauka amma ya zaman to ka je ka ce a zo in je in noma in yi komi in yaso in abubuwa suka huto he mu yi kashe mu raba to wannan shine annabi sallallahu alaihi wasallama wato yayi hani akan wannan sannan sai yace wa naha anil almuhaqalati annabi sallallahu alaihi wasallama yayi hani wato akan muhaqala shi muhaqala ma'khuzun min alhaql ne shi kuma ya zamanto misali farfajiyar wato gone gona ce aka baka ko kuma gona ce ga ta nan mutum wanda ake noma da ita sai ya zo ya ce maka ya saida maka wato wannan abubuwan nan ya saida maka kayan gonai an gane gona ya shimke ya komi ya ce ya saida maka tsarran to sun mutu su huto ba ba san ba sunna na ko kenan sai koma wancan hatta ya budu salahuha har sai ingancin ta ya bayyana cewa gashi nan wato ta bayyana he a zo a sai saboda abu ne zaka sai a jahala baka san ba shin yayi ko ba yayi ba gonai amfanin gonar zai zo ko kuma bai zo ba kai kuma an ce ka sai yanzu da aka tashi aka wayi gari damuna bata yi ba baka samu ba komi shi zawa zai ce ka bashi kudin shi kai kuma mine baka samu sai dai in mine in duka gonar zaka sai gabaki daya ce na saida ma gonar nan gabaki dayanta da abinda na shibka kaza misali na shibka buhun guyya na kaza to ni kuma zan saida gore to na saida ma gonar da abinda na saida kenan shikenan in tayi damuna daman ta dawo mallakin ka kenan zai zaman to damuna tayi in bata yi ba kuma gonar ka tana nan sai ka ci gaba da wato abinda ya shahi aikin ka sannan yace wa anil muzabanati al-muzabana shine wato wanda ya gabata cewa mutun ya zamanto ya saida ma wannan inda bino misali da bino ga suna a tsaye suna gona ba su nuna ba yace ya saida maka da wani da bino wanda yake bushashshe kai ka kawo mishi bushashshe wanda yake lahiya lau sai ci bahu goma yace kai kuma in ya nuna ka je ka dauka kas ka hudda bahu goman ka idan kaga nan ba a sani ba ya samu bahu goman in ya nuna ko ba ya samu ba to shi ma wannan shari'a ta yi hani game da irin wannan wato kasuwanci yace wa an bai'i samarati hatta yabdu salahuha haka kuma da a sayar da wato tsirrai har sai wato nunarsu ta yi he sun nuna kada tsirrai sun zo ga su nan mangwara bai nuna ba ka zo ka ce ka sai da ma mutumin gonar wannan ta mangwara gabaki daya lallai zaman to yayi tsutsa gabaki daya yayi asara kai kuma cewa zakai ya baka kudin ka to annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi hani akan wannan yace wa alla tuba'a illa bi dinarin wa dirham sannan kuma wannan ba za a sayar da su ba sai da mi sai da dinari da dirhami zo ga mangwaro na yayi to na sai kaza an bada kudi kaza gashi na sai a bada shi kenan amma ba a ce ba bai ba a bani kaza can daban ko kuma wani abu makamancin haka sai annabi sallallahu alaihi wasallam yayi to gaci ya ce illal araya sai dai abinda ake ce ma al'ariya menene al'ariya shine kai ne ka ba ma wani wuri a gonarka misali wannan garkata wani kefance wani waje gashi nan da shukoki da wannan da tsirrai da komi sun fara yi nace wani na baka wannan wajen idan sunna naka dauka kina wannan kyauta ka bashi to da aka bashi kyauta shi mai garka sai yake kwaso jama'a suna zuwa wajen yake kwaso jama'a suna zuwa suna maka banna to suna ma bannan wannan sai ka kira shi ka ce wani zo wannan sirran da wa zaka sai da mun su kaza sai ce to ya sai da ma kaza a kaza kaga na ai musulmi na ba amma mene amma an siye su to wannan shine kadai annabi sallallahu alaihi wasallam ya han ya ce yayi saboda shi ma dan mene ne dan yana kawo wasu suna cutar da wato wajen naka suna cutar da kai kenan wannan kana iya ka sai dan ya zama to kai takhallusi da shi da man kyauta kai ka bai kenan ka sai ka yi takhallusi da shi in ya so sai ka ci gaba da aikin ka kenan shine al-aliyya kamar yadda malamai suka yi bayani sai malamin ya ce al-muhaqalati al-muhaqala malamin ya ce bai hinqati fi sumbuliha bi hinqati kenan shine kamar ka sayar da wato alkama wadda take danya da wadda take wato bushasha lafiya ta rau misali hatsi ga hatsi can wanda yake danye a can kamar yadda muka bada misali sai ka zo ka bada buhu kaza buhu 10 kace ga sai da ma akan wannan kai kuma baka sani ba wannan ya inganta ko ba ya inganta ba kenan wannan shine wanda annabi sallallahu alaihi wasallama yayi hani akan wannan to duka wannan dai su ma nau'i'ika ne na kasuwanci wanda wato annabi sallallahu alaihi wasallama yayi hani sune abin da ya shaye al-mukhabara wal muhaqala wal muzabana sannan annabi sallallahu alaihi wasallama yayi togaci yayi ce banda al-ariya saboda ita ma dan an kebance ta ne saboda bukata saboda wa'annan idan suka ci gaba da Allah su zo su maka banna wato a wannan wajen ala kulli hal da duka hali ya zo game da dukkan kasuwanci da zai kasance akwai rudu a kan shi to shari'ar musulunci wato ta yi hani akan wannan akan rudu da jahala da rishin sanin hakikanin abu to ba zai zamanto ba an yi wannan kasuwanci dole sai ka san menene ka sai menene aka sai da maka da wannan in ka sai abu wanda yake tsiro wanda bai nuna ba kinan kaga la'alla yayi tsutsa ya lalace idan ya lalace kuma ka gani za a zamanto cutarka ce akai kuma zai zamanto ayi ta jayayya wajen bada kudi to duka wannan irin kasuwanci ne wanda shari'ar musulunci wato ta yi hani akan shi da Allah mu tsaya anan da fatan abinda muka yi daidai Allah ba mu lada kuskure kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta mana insha Allah shi daga cikin zakatun nan muna cikin kasuwanci kuma dai babu ƴan kasuwa babu manoma akwai ƴan kasuwa babu manoma Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin alaykum salam akwai wani bawan Allah yana neman taimako anan gashi na